peoples, I greet you. It is I, your leader, General Haburi. There is one thing I have noticed in this life. Life is not fair. There are times you work hard and you don't get the rewards you deserve. It is on that note, I have it here, somebody that is here to encourage you, somebody to aspire you, somebody to motivate you to keep on pushing on in life. Shama, take it from here.
To, yawa, ba masala, Steve Lord the beat, Shama,
it's killer by we boy.
Konkoso sana girgiza ni ina na ina barbaza maganar yesu babu masala kai kai masala kai ko kina sadda masara akai labarin ki zage canja akai zaki samu komai duk da sabon rai to gayu muna ta neman kwadi go muna ta neman saurayin hanya da kudi zai shigo gashi betin da kai ta tinke kwanta da hankali ka kabile tambaya zaka samu konkosa da hannu dole ai kofa za ka bude kaman zinariya respect daga ko ina feeling kaman ni ne sarkin zariya ai zamu ci nasara ubangiji zai samu soka a lafiya tunda ai mun bankwasa mutane suna maganan mu a ko ina komai da kake nema zaka ji dadin duniya kaman a lahira
sawa za ku bude muku duk wanda ya roka akan bashi mai nema yana tare da samu wanda ya kwankwasa kuma za a bude masa
a rubuce yake dama an ce idan mutanen anguwa sun sa maka ido to ko fa ka fadi a tabo zaka ji sun ce ka tahi musu da kura duniya on a personal advice. There are times in life you are trying to become somebody great in life. People will discourage you. They will tell you even you don't have a primary school certificate or you didn't even go to a secondary school. Let me tell you, you can be whatever you want to be. You can even become the president. How did you think I become the president of?